She left the lights one day before he got to say, but she was gone. How'd it get this way? No one has to blame. Shattered pieces on the floor. Rewind.
Da 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 da